Anubalan tsaro a jihar Zamfara na ci gaba da jefa shakko da rudani a cikin zukatan wasu al'umma musamman na ganin yadda ƴan bindigar ke ci gaba da kai harahare a wasu yankunan jihar duk da cewa mahukunta na furta cewa ana samun sauki a kan lamarin to sai dai wasu ƴan Najeriya kamar irin su Malam Zakar Adamu shugabannin kungiyar rundunar adalci ta Arewa maso gabacin Najeriya na ganin cewa ba ma dauko hanyar magance matsalar ba idan har ƴan bindigar za su iya kalubalantar jami'an tsaro da gwamnatin karan kanta
kasa kamar Najeriya a waye gari a ce wani mutane sun bullo sun gagari gwamnatin Najeriya wanda muke da komai Allah ba mu dukiya da makamai da kayan aiki duk muna da shi a waye gari a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya kaje har wani mutum ya fito a Najeriya na tutuwa cewa an kama dan uwansa an rike shi wanda in ba a sake shi ba ya ce zai killace mutane ci gaba da kashi wanda har yanzu zai magana da kike da kai dan ya fara yana yi a waye gari a ce wai alata inda yake alata inda za a yi da shi
yace lokaci yayi da ya kamata al'umman Najeriya su samu sa'ida da kuma fita kangin tashin hankali da sauran matsalolin da suke fuskanta
to daga abu da ya gelbi ɗan Najeriya hakkin gwamnati ne fa ta kare dukiyoyin al'umma da rayukansu da mutuncinsu yau an waye gari a Najeriya babu ɗaya abin da ake
har ƴan bindiga dai a jihar Zamfara ya sace kunno kai ne a ƴan kwanakin nan musamman a yankin Shinkafi da yankin Bukoyim da wasu yankunan jihar ta Zamfara da ke fuskantar harhare ƴan bindigar akai-akai wani mazauni ƙauyen Unguwar Sarkin Musulmi da ke karamar hukumar mulkin ƙauren Namoda ya koka akan harin zarin ruga da ƴan bindigar ke yi a ƙauyen nasu
so muna kira ga gwamnati ta yi duk mai yiwuwa na ganin cewa an magance wannan matsala domin abin da suke so su ga sun tada wannan gari suna zuwa irin bayan la'asar su bude ma mutane wuta su mutanen gari su cika kokari suka nada masu gadi yanzu garin na an kashe musu mutum kusan mutum 7 don ga komandan masu gadi an kashe shi
shima Sani Abdullahi Shamba wamban Shinkafi ya koka karara akan barazanar da yace ƴan bindigar suke yi wa al'ummar karamar hukumar mulkin ta Shinkafi inda har ya mika kokon barinsa zuwa ga mahukunta na neman a ceto yankin nasu daga barazanar ƴan bindiga
duk ƙauyukan Shinkafi da Zurmi da Isa da wanda ke bin hanyar Shinkafi zuwa Ƙaura zuwa Shinkafi zuwa Isa zuwa Shinkafi zuwa Sabon Birni zuwa Shinkafi zuwa Sokoto yana cikin tashin hankali wannan matsaloli na tsaro wanda ya da shekara 13 ana fama da shi yaki cinyewa saboda sakaci na shugabanni ya kamata gwamnati ta dauki mataki
to sai dai laftar kana Abubakar Abdullahi mai magana da yawan rundunar tsaro ta hadin gwiwa da ake kira Operation Fansar Yamma wato rundunar da aka kirkiro domin dawowa da zaman lafiya a yankin Arewa maso yammacin Najeriya ya ce dakarun sojin sama da na ƙasa da ma sauran jami'an tsaro da ke aiki rashin rundunar ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma suna ci gaba da samun galaba akan yaƙi da ƴan bindigar
dakarun sama wato sojojin sama su ma sun gabatar da wani samame a maboyar ƴan ta'adda da ke tsakanin Fakai zuwa Kwari shi wannan farmaki sun kai shi ne sakamakon bayanai da suka samu na cewa ɗaya daga cikin kasurgumi ƴan ta'adda da ake kira Bello Turji yana ganawa da makusantarsa a wannan wuri wannan hari ya yi sanadiyar raunata wasu daga cikin makusantan shi wannan ɗan ta'adda da ake kira Bello Turji
an dai kwashe gwamnatin shekaru ana fuskantar kalubalen tsaro a jihar ta Zamfara lamarin da ya sanadiyar laƙumin rayuka da dukiyar al'umma masu tsarin yawa Abdulrazzaq Bello Ƙaura sashen Hausa na Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya